yanzu zan sake kiran wani babban shehu malami daga wata kuma babbar kungiya ta musulunci ta ahlus sunna ita ma wacce take jamhuriyar Niger wanda suka halarci wannan taro wato ita ce kungiyar alkitabu was sunna kungiyar alkitabu was sunna za mu ga ce shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka fadilati sheikh mahmud usman daga niyame babban birnin jamhuriyar Niger saboda haka fadilati sheikh mahmud usman falyatafaddal mashkuran ma'jura jama'a kada ku manta wannan wa'azi da ake yi manara tv tana cover din sa live yanzu haka daidai sanda muke wannan wa'azi kusan sama da kasashe 100 na duniya suna ganin wannan wa'azi Allah ka kara wa sunnar manzon ka daukaka zan kira alaramma Muhammad Salih unguwar Kanawa daga Kaduna domin yazo ya taimakawa Sheikh Mahmud Usman da karanta ayoyin Al-Qur'ani mai girma alaramma Muhammad Salih unguwar Kanawa Kaduna ta wajen su Adamu Aliyu mai gona na
shukran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة كذلك لنقام بك لا يعتونك بمثل إلا إناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين منا تكده فرنتكي da nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya arzuta mu da halarta a wannan babban fili wanda yake cike da al'umma ta musulmi al'umma ta alkhairi al'umma mai albarka a gaban ɗan uwa masu albarka domin a saurari magana ta albarka don a haɗu gida na albarka shine gidan aljanna hakikatan an ce in faɗi wani abu a wannan tsaiwatawa duba da cewa lokaci ba ya da yawa kuma da na ga akan gayyato malamai daga yanki-yanki ƙasa-ƙasa yare zuwa yare wannan yasa sai ne ga kasancewar lokacin bayi da tsawo sai ne ji yana da kyau a ce na ɗauki wata aya ƙwaya ɗaya a cikin Al-Qur'ani wanda za ta zakkara muna wannan ni'ima ta yin mu daban-daban yare daban-daban launin fata daban-daban amma don wata manufa ƙwaya ɗaya wacce Allah ya bayyana ta a cikin wannan aya wato sai in ce maudu'ina shine inna akramakum indallahi atqakum wato kamar yadda Allah ta'ala ya buɗa a cikin suratul hujurat ya kira masu imani ko ya kira jama'a al'umma gaba ɗaya bayan yana kiran masu imani tun farkon sura da ya zo a wannan guri sai Allah ya yi abinda suke kira adda'awa umumiyya gaman min kira Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna
khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litta'arafu inna akramakum 'inda أتقاكم إن الله عليم قدير.
نعم wannan ayar sai da Allah ya kira mutanen duniya ga baki daya yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha tabbas mu ne muka halice ku daga namiji daya da kuma mace daya sune annabi adam alayhi salam da matarsa na hawa min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba muka sanya ku muka mayar da ku muka zanto yanki yanki bangare bangare in ka dauka tun daga yankin duniya yadda aka karkasa ta a ce wannan dan Asiya ne wannan dan Afirka ne wannan dan Turai ne gaya nan sannan kuma a zo a yanka kasa kasa wannan dan Saudiya ne wannan dan Amerika ne wannan dan Ingila ne wannan dan Niger ne wannan dan Nigeria ne wannan duk Allah ya faɗi hikima yace mun yi ku hakan kuma wa qaba'il da kabilu daban-daban wani yaran in ka ga ana yi sai dai ka kalli bakin mai baka san me yake faɗa ba wannan duka Allah ya faɗi hikima kwaya daya yace li ta'arafu ya kawo lamu ta'alil Allah yace mun yi ku haka ne da wannan tsari li ta'arafu dan ku gane junan ku bi ma'ana la li tafakharu ba dan ku wa juna al-fakhri ko jiji da kai ko in ce ni na bi wannan ko wancan yace ya bi ni ko dan wata kasa yace ya bi dan wata kasa ko wani yare yace ya bi wani yare arshe gaba daya Allah ya dunkule yace inna akramakum indallahi atqakum tabbas mafi karamci da daraja da daukaka a cikin ku gurin Allah shine atqakum wanda yafi ku jin tsoron wanda yafi ku jin tsoron Allah malamai suka ce ayan nan ta dunkula wadansu ababe guda uku na farko Allah ya ce ya halice mu ne min zakarin wa unta wadannan ababe guda uku malamai suka ce su za su sa duk mutumin da ya kalli ayan da mahanga irin ta basira zai iya fahimtar lalle ashe ba yadda wata kafa ko bai mallaki wani abu wanda zai iya wa dan uwansa mutum alfakari da shi ba in banda wannan abun kwaya daya wanda Allah ya faɗa shine Allah ta'ala yace ya halice mu ne min zakarin wa unta sanadarin guda ɗaya ne yace dukkan ku daga adam kuke adam ku kuma ya fito asalin sa daga surda ya kasa Allah ya hada ta yanki gurare daban-daban Allah ya halice annabi adam alaihi salam sannan mu kuma mun fito ne daga shi adam din to ba mu da wani abun da za mu yi wa junan mu alfakari da shi in ba wannan asalin ba bisan da ka tashi za ka wa dan uwanka alfakari da cewa ka fi shi ko yare ko launin fata ko wani abu kamar haka to kana yi masa alfakari ne da abun da shi ma ya kamata ya maka alfakari da shi inda ya dace ya maka alfakari wato asalin ku guda ɗaya ne ba wani wanda aka halitta da sanadari na zinariya ko azurfa a'a buddai gabaki ɗayan mu Allah ya ce min zakarin wa unsa sannan waja'alnakum shu'uba wa qaba'ila wannan shi ma baka ce wanda za ka hada kawa mutum alfahari dan ka fito daga wani yanki ko ka fito daga wata kabila ba shi bane abinda zai sa ka daga hanci akan wani dan uwanka a'a abinda kawai zai sa ka fi shi in ka fi shi tsoron Allah a karkashin wannan gabar ta inna akramakum indallahi atqakum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadithin da al-Imam al-Bukhari ya fitar wanda Abu Huraira ya ruwaito cewa wata rana su ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an akramin nas an tambaye manzon Allah wane ne yafi dun mutane karamci da daraja da daukaka annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka masa wannan tambaya amsa ta farko da ya bayar sai ya fassara wannan ayar yace kafi atqaku billah wanda duk yafi kowa cikin mutane yace laysa an hadha nas'alu ba wannan ce tambayar ba akan wannan muke tambaye ka ba ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to idan ba haka bane to fa khairun nas yusuf nabiyullah ibnu khalilillah yace to idan kuna nufin wajen ahli to wanda yafi daraja shine annabin Allah annabi yusuf alayhi salam domin shi karan kansa annabin Allah ne mahaifinsa annabi yaqub annabin Allah ne sannan Ishaq mahaifin Yaqub annabin Allah ne, sannan gaba ɗaya ƙarshe mahaifin Ishaq shine annabi Ibrahim, baza ɗaya ne cikakken masoyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kina idan akwai wanda ba ya kamata yawa wani alfakari da asali, to shine annabi Yusuf alaihi salam. Suka ce dai laysa an hadha nas'alu, ba akan wannan muke tambaye ka ba ya rasulullah. Sannan manzon Allah ya ce fa amma adinul arabi tasaluni, kuna tambaya ta ne dangane da asalin larabawa, tunda su larabawan da suna ganin cikin su wane ne yake asali. Sai manzon Allah ya ce khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliyyati idza faqihu, a wata riwayar idza faqihu, fiyayyinku a cikin jahiliyya. To in an zo a musulunci su ne suka fi, amma idan sun gane musulunci, wato idan aka ce tun a jahiliyya su ne ƴan manyan gida, mutanen kirki wanda ake ganin masu daraja ne, to in har sun gane musulunci, manzo Allah ya sanya sharaf ya ce idza faqihu, amma fa idan sun gane addinin musulunci, to su ne fiyayyinku. Wato duka dai abinda kuke so mu dauka a cikin wannan hadisi gaba farko, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yafi kowa karamci da daraja a gurin Allah cikin mutane shine at-taqahu, wanda yafi cikin tsoron Allah. Wato idan ka kalli wannan taro namu, in an ce wata kilaka iya lissafe adadin abilun da suka halarta anan, da wahala ka ka iya lissafe su. Sannan in ka duba ko a kasashen da suka halarta a wannan majalisi, kowace kasar za ta iya hada ma yarurruka daban-daban wanda suka halarta a wannan gurin. Da haka menene wanda yake bamu na darasi, shine cewa mu kalli manufar da ta hada mu a nan gabaki daya. Manufar da ta hada mu ita ce manufa ta addinin Allah. Mun zo ne kadai a karkashin inuwar addinin musulunci, a karkashin inuwar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe kenan ba mu da wani abun da za mu yi tunkaso da shi, mu yi alfahari da shi, mu yi bugun gaba da shi, sai wannan addini namu na musulunci, sai wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yanda Allah ya tattara mu a wannan guri, ba wani ɗaya daga cikinmu wanda za a yi fatan a ce wai wata manufa ce sabanin haka ta zo da shi. A'a, abinda muke fata gaba ɗayanmu ya zanto yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yadda kowane musulmi yake a gurin musulmi ta ɓangaren haƙoƙi. Ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni dunƙulalle, ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, gaba ɗayanku ku kasance bayan Allah ƴan uwan juna, kamar yadda Allah ya tabbatar muna cewa al-ukhuwa islamiyya, ƴan uwantaka ta musulunci ita ce sama da duk wata ƴan uwantaka ta jini ko ta yare ko ta ƙasa ko ta yanki. A ƙarƙashin fadin Allah ta'ala innamal
mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون.
الله يجي إنما wanda malaman balaga suke cewa hiya min alaqil hasr, tana daga cikin alafuzzan da ko kalmomin da ake amfani da su wajen killace abu ko iyakance shi kadai. Wadanda mu'mine ba'ana innamal mu'minuna, kadai mu'mine su kadai ne ikhwa, mu'mine su kadai ne ƴan uwan juna. Wato a mafhumin ayat, kamar duk wanda ba ƴan uwantaka bace ta mu'min imani ta hada su da wani wanda yake ganin dan uwansa ne, wannan ƴan uwantaka ce ta jabu, ba cikakka bace, ba original in ƴan uwantaka bace. Ƴan uwantaka wanda suke ta musulunci, wanda za a ci ribarta dun duniya a kuma ci ribarta a kiyama, bima'ana ita ce ƴan uwantaka ta imani wanda aka yi ta a ƙarƙashin inuwar musulunci, inuwar imani. Dan haka Allah ya tabbatar mana da haka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa ko a fagen kiyama za a ci ribar irin wannan ƴan uwantaka. Allah zai shigar da waɗansu mutane kamar yadda hadithin Abi Huraira ya tabbatar, wanda ke cikin sahih Bukhari da Muslim, za a shigo da waɗansu mutane a cikin inuwar al-arshi, ranar da ba wata inuwa sai inuwar al-arshin Ubangiji. An sauko da rana daidai kawunan mutane, ƙwaƙwalwa tana tafasa, amma tare da haka Allah zai kira waɗansu sufi, waɗansu jama'a cikinsu daga ciki mahallin shahid. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah zai cewa ainal mutaha rabbi nafiya ina wadanda suka so juna saboda ni wato wannan a wata ruwayar kenan a wata ruwayar ta Abi Huraira annabi ya zano su guda bakwai daga ciki sai ce wa rajulan tahabba billah daga cikin masu shiga wannan inuwar akwai mutum bi da suka so juna saboda Allah lafazin rajul baya nuna sai maza kadai a'a sawa'un mata ne suka so juna soyayya ta dan Allah ko maza ne suka so juna soyayya ta dan Allah to a wannan rana dai za su ci ribar wannan ƴan uwantaka annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a tsiratar da su daga wannan zafin bala'in zafin ranar kiyama a shigar da su wannan inuwar idan Allah ya kira a wata ruwayar yace ainal mutahabbina fiyya ina wa'anda suka zo suka so juna saboda ni idan suka ce damu ya ubangiji sai Allah yace ku zo ku shiga inuwata yau zan muku inuwa a kalkashin inuwata wanda ba wata inuwa sai wannan inuwata fatan mu nagmalan ya zo muna fatan Allah ya shigar da mu wannan inuwar
amin
gaba ɗayan da mu da muka hado daga nan da wanda muka zo muka tarlo da wanda suke ɗan nan ne gaba ɗayan mu Allah ya shigar da mu a cikin inuwarsa ta al'arshi mu jira gobe kiyama wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh sanarwa